Atajua.
HipLifeHipHop.com.
Atajua, I love what you're doing. Sana wudi yena na mama fili. Atajua, man I wudi yena movie where you part one. You're killing me, yeah. You're killing me, yeah.
Fuck that.
Atajua, I know what you're doing. Can't wait to wait in June. You wet more than a Louis. What's that my dream the way you are in me? I told you I know what you're doing. Can't wait to wait in June. You wet more than a Louis. What's that my dream the way you are in me? You killing me, yeah. Oh, moving feet. I told you, you fell in love with me for a long time. That's why I adore you. That's why. Matt, I love you, and so I'm drowning that too, and so you're killing me, you're killing me. I told you, I know what you're doing. Can't wait to wait, I'm in June. You wet more than a Louis. What's that, my dream, the way you are in me? I do know what you're doing. Can't wait to wait, I'm in June. You wet more than a Louis. What's that, my dream, the way you are in me? Sometimes I do. Slam tat na wupumu. You know, since I guess you. But Matt, I love you. And so, I'm drowning that too. And so, I do know what you're doing. Can't wait to wait, I'm in June. You wet more than a Louis. Imagine where you are in me. Dad, you know what you're doing. Can't wait to wait, I'm in June. You wet more than a Louis. What's that, imagine where you are in me. You're killing me, yeah. Oh, moving feet. Dad, you fell in love with me for a long time. Ooh, that's why I adore you. That's why I love you. Da 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 da